Zauren matasa. Barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Dake tabbawan dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya shirin Zauren matasa na VOA ya sauka garin Nima dake yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra. Wakilin Muridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su kan kalubalen da ke fuskantar su a yankin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Ga kuma harkokin kasuwanci na shekaru aro-aro a yankin. Matashi Fuad Yusuf a makon da ya gabata ya ji hankali ne kan muhimmancin kaucewa duk wani bambanci don kawo ci gaba mai ma'ana ga Nima. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
A bar bambancin kabila da ta siyasa, kowane bangare ne MPP ne NDC ne a duba kwararren mutumin Nima wanda aka san an bisa cibiyar shi a Nima, an san gidan shi, an san gidan kakan shi, in ya juya mana baya an ba shi tarihin kakan shi ya dawo ya gyara. Assalamu alaikum.
Ni sunana Samiru Ahmed, kuma farin gaskiya ba su magana magana brother ne inga gaskiya magana nin da yake damu cikin Nima. Yau akwai mutane da cikin Nima da ba mu san su ba, amma suna control abinda mu ya kamata mu control. Inda dai kaga mi shi ya ta shadow kilori ya wuce inda yake. Yau brother mun ga ba don su suka bude kugiya ne zama kama an samu aiki ma an ba wadon su cikin Niman ga ba, domin Allah wai bude aiki cikin Niman ga har ma boys aka ba wadon su aiki aka yi. Kaga yau mi suna cikin Nima nan ya samu kudin shi, amma she bude aiki wani wuri she sa wadon su wurin nan yace shi bai da mutumin Nima zo wurin nan, don a ga me she zo ya ba ta mai aikin shi, kuma dukannin wrong ne. Wallahi ya kamata mu duba da kyau. Sana kuma biyu ko muna nan ganga aka yi me aka gyara state tun ya sunan shi kawo kudi aka bi cikin Newtown aka biya haka zo kai sadi malata ba zan gyara cikin Nima ba, all because of what answer politics king woni mo strong old NDC ni yana muka cike na o don muna expect kamar me an kara azu an ba mu gan komai ba sa muna so addu'a muna cikin wannan kuma because yo muna nan ganga brother muga MPP ne ina aru MPP ne NDC ne ko ba ka ba, amma wallahi mu duka guda muna so junan mu batun siyasa daban ne da me ko ba ka na ba shani brother ai an zuwa ayi komi da komi a kare, amma still muna tare da junan mu wallahi tallahi isa fa ta duba wannan ba ai magace wannan kuma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Wolo Angulu, nina leader concerning Nima Citizens Foundation, at the same time concerning Nima youth and opinion leaders. Natama gamomu na gabatun development ni muna need development a lot ngaduba cikin Nima baka gani personal development zan kake gani gidajen da kake ganduka individuals ke items ba mu ga wani development cikin Nima sai the heart of Nima ba, do mun ji assembly ya wani school daga tech seven assembly ya school daga ya renovate school daga Kanda, amma cikin Nima da kanshi ba mu ga wani development ba. Sai sa ina da very important a duba wurin nan da sarakemu a zauna a yi a shifi da ma authorities irin development da ya kamata muke need cikin Nima. Kamar da suka yi batun park nana da aka cut short 3 years kiya an yi inda ya kai har yanzu, it's a very important development da ya kamata da dai tanye yaranmu do from social vices yaran diwa in akwai irin wannan facilities yana bari mindis na zuwa from school yana wurin nan. Amma babu kamar yanzu da wurin nake kulle waɗanda ke buga ba duka suna zuwa outside abinda za su yi outside what time da yake mu gida wurin yayin shi bai tanyan mu sannan street din da ake fadinga is a very important development market ba mu da market yau nima ya haifi madina nima ya haifi zangonne diwa amma suna da standard market har yanzu nima bai da standard market ka duba nan ganga bodi wani lokaci ya tashi aka ce za a yi shuru wanga ya ce ka san shi ne wanga ya ce kaza in ka duba shi market sosai kuma the same thing I don't see why ba ya ajiye kafa kasa a zone of fame da sarakai da whoever matters ayi ba nima standard market domin with standard market ya is muna abubuwa diwa even on the street now irin yanzu a kan su matan nan da abubuwa ba mu da standard station Sofo station da ke wurin bus 30 shi ake dabara shi ne congest suka station duka zama kan seat sisa there are very very young matan manyan mu su zauna su draw map ira binda e kamata can kamar ta 7 kanda ba pressure wurin kuma an kace inda revenue ke fitowa sosai ina fitowa ne cikin the center of Nima amma kaga kamar wani ba an jaye wuri amma nan gaba kanda Nima class of school shi ECC shi na ka da renovate wani lokaci ma ya nemu dake America su ma suka move akai wannan first library da ke wuri yan waye mu dake America ya nemu su suka contribute wannan sai za mu kaman concern mu tashi ni akam amara mu na baya mu ya mu mu push ayi almuna what Nima ke need kuma don karo ga kuma ma assembly maybe yana ya bin shi amma assembly e kula da batun lafiyar mutane which is ka ga cikin Nima mutane wai sun yi bangida amma sai su link shi cikin gota ruwan bangidan na bin cikin gota in muka move aka kai ma assembly ka ji shiru amma in matasa suka tashi suka ce da su je su kulle wuri an samu a ce musu mesa This is part of Izamba Lafia, but Tama development ya work ba. Sisa na ga takeice maganan da nake da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanku nini Alhaji Mustafa Sawawa, PR on concern and opinion leaders. Ina mini maganganun da muka zo yau mu yi da waran su abubuwa ina mini mutane mu da yawa su yi. Amma abinda nake bidan call attention mu duka ina mini kaman in aka ce zango ba zangon da ya kai Nima yanzu aka cikin gana duka ba mu ni farkon zango ba ai zangon nai amma yau mu ni cibiyan zango duka cikin gana kuma muna da abubuwa da yawa dake gwadawa kaman ya kamata yau garin mu yafi haka misali mu doke shi kaman yau shugaban kasa ina mini cikin Nima yake ina mini mataimakin shugaban kasa kuma cikin Nima yake sannan a Jubilee House kuma cikin Nima yake muna close to airport sannan broadcasting gana duka cikin Nima yake amma wannan duka ina mini kaman siyasa ya sa yanzu hakan ga abubuwa da wanda muke yi mu da kanmu da muke zama cikin Nima akwai nti dai akwai dai kaman challenge tsakanin mu domin abin da sani ce challenges na tsakanin mu batun party ya sa abubuwa mutun na abin kirki wani ya gani domin party shi ce kaman abin da yake ba abin kirki bane
mu dakata nan matasa makun gobin Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a madadin wakilin mu Ridwan Muktar Abbas da matasan na Nima a kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma da gabatar ke cewa su yi mun gamu a wani makon
assalamu alaikum
ni waye America an zauna matasa ku yi